العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo rayuwarmu yau zuwa yau Litinin 4 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima da samun rayuwa har zuwa wannan lokaci cikin wannan wata mai alhurma kuma wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana dacewa sannan abubuwan da Allah ya tanada a cikin wannan wata na alkhairai, muna roƙon Allah ya azurta mu da su. Abubuwan da muke ciki na bala'i da yanayi mai kunci da damuwa da kuma ciwo da yake gudana, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshensa. Allah ya ɗauke wannan ciwo da ikonsa da izzarsa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah kuma ya kawo mana walwala da nitsuwa da kwanciyar hankali a rayuwarmu a duniya da lahira. Muna karatu ne a cikin ayoyin suratul baqara waɗanda kai magana akan azumin wata Ramadan ko kuma azumi gaba daya. Mun tsaya aya ta 184, za mu shiga aya ta 185 wadda suke jere da juna. Za mu ji insha Allah ta'ala sauran bayani insha Allah ta'ala. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أحل لكم يا مجاهر قرش.
وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da bayanai kamar yadda muka shiga cikin waɗannan ayoyi a darussan da suka shude a waɗannan kwanaki na wannan wata mai alhurma, wadda Allah subhanahu wata'ala yayi bayani ayan da ta gabata cewa wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda suke samun wahala da mashakka da ɗawainiya a cikin wata Ramadan, to su wannan suna iya aje azumi su yi ciyarwa. Wannan an sha bayani a baya cewa ta sauko ne a farkon lokaci da aka farlanta azumin wata Ramadan, amma an soke ta da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkumu shahra falyasumhu, wanda duk rayuwarsa ta kai wata Ramadan kawai yanzu babu wani sassauci ya azumce shi. Sai dai kamar yadda aka yi gaba bayani, waɗanda suke da shekaru masu yawa suna samun mashakka a cikin azumi saboda sun tsufa, to sun samu kawai su aje azumi aikin su ciyarwa a koyaushe in wata Ramadan ya zo suna raye. Wanda kuma yake da shekaru din amma kuma yana da ƙarfi zai iya azumi ya ga daman yi, in yayi azumi babu komai abin, babu laifi, kuma shine mafi alkhairi gare shi, domin Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wanda yake da shekaru koda yana da ƙarfi ya ga dama ya aje azumi babu laifi a kansa saboda matukar ya tsufa. Aka kuma riskar da mata masu juna, ma'ana mata masu ciki da mata masu shayarwa, kamar yadda bayani ya gabata a darussan da suka shude, cewa su ma za su iya aje azumi. Aka kuma bayyana wato sabanin malamai da ra'ayoyin kowane bangare. Wasu malamai sun ce mace in tana da ciki ko tana shayar da abinda take shayarwa za ta aje azumi, aikinta kawai shine ta rinka ciyar da miskini sannan kuma ba za ta biya azumi ba. Wasu malamai suka ce za ta aje azumi sannan kuma za ta ciyar da miskini saboda alhurman wata Ramadan, sannan kuma za ta biya azumi bayan ta aihu ko bayan ta gama shayarwa. Wasu malamai suka ce babu ciyarwa a kanta, ba za ta ciyar da miskini ba, kuma sannan ba za ta biya azumi ba, wanda wannan ra'ayi shi yafi kowanne rashin hujja domin ya kusa yi karo da ayoyi, amma dai akwai malamai da suka tafi akan haka. Sannan ra'ayin da yawanci malamai suke kai kuma aka fi yawan ƙarfafa shi, ko da cewa abune wasu suna ganin sun fi dogewa akan nasu, ma'ana kowanne akwai tashin sahabbai akan ra'ayoyi din, shine cewa mace za ta biya azumi idan tana da juna, ma'ana mace mai ciki za ta irga kwanakin da ta sha azumi za ta biya azumi, haka nan mace mai shayarwa za ta irga kwanakin da ta sha azumi ta biya azumi. Wannan shine hatta malamai na baya-bayan nan mafi yawan su duka abin da suke fatawa da shi kenan. Wallahu a'lam, mun yi dogon bayani a wancan lokaci akan wannan, haka mun shude wannan a yanzu a takeice, mun sake maimaita kawai iya ra'ayoyin bangarori na malamai ne da sashin sahabbai akan wannan mas'ala. Allah subhanahu wata'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, wata ramadan shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa, hudan linnasi, don ya zama shiriya ga mutane, wa bayyinatin min alhuda wal furqan, kuma da bayyanannun dalilai da hujjoji daga shiriya wanda suke tabbatar da shiriya, sannan kuma wal furqan alqur'ani akwai hujjojin bayyanannu wanda suke tabbatar da shiriya daga gare shi, sannan kuma alqur'ani yana rarrabe shi alfurqan ne, yana rarrabe ƙarya da gaskiya, yana rarrabe halal da haram, yana rarrabe mumuna da kyakkyawa, dukkan abun da ya dace ayi bayani alqur'ani yana bayani, don haka shi alfurqan ne, yana daga cikin sunayen alqur'ani ma alfurqan, kamar da Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abadihi, don haka alqur'ani sunan sa ne alfurqan. Mafi shaharan sunan alqur'ani shine Al-Qur'an, yana da sunaye daban-daban wanda suka fi kowanne shahara sune guda hudu, wanda ya fi kowanne shahara a cikin su kuma shine Al-Qur'an. Ana ce masa Al-Qur'an, ana ce masa Al-Furqan, ana ce masa Al-Kitab, ana ce masa Az-Zikr, wanda su suka fi kowanne shahara a cikin sunayen Al-Qur'an. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi Al-Qur'an kamar yadda ya fito a wannan aya, shahru ramadana alladhi unzila fihi Al-Qur'an, ya ambace shi alfurqan kamar yadda ya fito a wannan aya ubayyinati minal huda wal furqan, da kuma tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abadihi liyakuna lil alamin nadhira, ya ambace shi alkitab kamar yadda yazo a farkon wannan sura alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi, ya ambace shi azzikr kamar yadda yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, don haka waɗannan shahararrun sunayen alqur'ani kenan. Akwai wasu da yawa, wasu kuma wasu malamai suka ce sifofi ne ga alqur'ani ba sunaye ba, amma dai ala ayi halin yana da sunaye da yawa, amma mafi shaharan sune waɗannan guda hudu, a cikin hudun kuma mafi shahara shine alqur'ani wanda Allah ya ambata a nan. Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan, a wani rana kuma sanan a wani lokaci, Allah ya ambata a cikin wasu ayoyi na Al-Qur'ani kamar yadda yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin, lalle mu muka saukar da Al-Qur'ani a dare mai albarka. Dare mai albarka wacce ce dare mai albarka? Nan ma aka sake fassara ta da nassin Al-Qur'ani cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr laylatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, wannan ita ce laylatul qadr wadda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin ta. Farkon saukan alqur'ani kamar yadda hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya tabbatar shine ya sauka a daren 25 ga watan Ramadan, a farkon shekarar da Allah ya saukar da Al-Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Wannan shine mafi yawan malamai suke kai. Idan aka duba Imam Suyuti rahimahullah ya ambace haka a cikin littafin sa Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, anan ana iya gane cewa Al-Qur'ani littafi ne saukakke daga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan shine littafin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan wannan littafi an saukar da shi ne a wannan wata mai alhurma na wata Ramadan, sannan a cikin daren Lailatul Qadr, wanda daren Lailatul Qadr a kowace wata Ramadan Allah subhanahu wata'ala ya yake da dare guda wacce take ita ce daren Lailatul Qadr. Mafi yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai su yi kokarin laluben wannan rana ta Lailatul Qadr a dararen goma na ƙarshen Ramadan, musamman a dararen witiri. To amma dai wasu malamai suna cewa wasu nassosi sun nuna kawai a watan Ramadan ana iya samun daren Lailatul Qadri, a koma wace irin rana ce, ko da ɗaya ga wata ne, biyu ga wata ne, uku ga wata ne, amma dai yawanci a dararen witiri, wana daren biyar ko daren uku ko daren bakwai ko daren tara ko sha ɗaya ko makamantan haka. Amma ala ayi halin nassin hadisi da yafi inganci shine cewa maganan cewa a ashirul awakhir, wato a goman karshe, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan yawaita ibada a watan Ramadan, amma idan dararen goma na karshe Ramadan suka zo yakan shadda mi'zarahu, kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta bayyana ummul mu'minin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara daure lawurjinsa idan goman ƙarshe na Ramadan suka shigo, hatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita ya koma masallaci a waɗancan darare na goman ƙarshe na Ramadan ya shiga ya yi itikafi. Akwai magana kan itikafi insha Allah a cikin waɗannan ayoyi insha Allah in mun iso kansu. Don haka watan Ramadan an saukar da Al-Qur'ani a cikinsa, a kuma cikinsa a daren Lailatul Qadr. Daren Lailatul Qadr shine dare da Allah subhanahu wataala yake sake duba abin da ya tsara na kaddara. Kaddara al-qada'u wal-qadar, wato al-qada'u wal-qadar akwai taqdir, wato Allah subhanahu wataala ya kaddara kowane abu kafin faruwarsa, kafin ma faruwar duniya. Saboda nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allaha qaddara maqadir al-khalq qabla khalqi as-samawati wal-ardi bi 50,000 sana. Allah subhanahu wataala ya kaddara dukkan kaddarorin harkar rayuwar mutane da halittu gaba ɗayan su kafin halittan sama da ƙasa da shekara 50,000. Sai da Allah ya kaddara duk abin da zai faru, wani shine wani, za a haife shi a guri kaza, zai kaza, zai girma, zai zama wani, wani kuma zai zama wani, wani kuma zai zama. Sai da Allah ya kaddara wannan aka shekara 50,000 wannan abubuwan suna ajiye tukunna kafin ma a halicci duniya, kafin a halicci ma sama da ƙasa. To wannan ita ce ake cewa kaddara asliya, wato kaddara da Allah ya yi ta tun asali. To amma akwai kuma kaddara kauniya, akwai kaddara kuma wacce take faruwa gwargwadon yanayi da kuma yadda mutane suka samu kai. Yanzu misali kaga yana daga cikin rashin fahimtar imani da kaddara da al-qada'u wal-qadar, a ce misali a yanzu da ake cikin wannan annoba ake cewa ga ciwo nan ana ganin sa, matukar likitoci ko masana lafiya suka ce in ka dora hannunka akan wannan tabbas za ka kamu da ciwon. In suka faɗi haka, bisa dukkan probability kamuwa da ciwo din wajen ya shine a sama 90%, in dai mutum yayi kaza ko ya taba nan ya cewa lalle za a samu ciwon. Ana ganin ciwon an auna, an gani, saura tabawa ne kawai, wanda duk ya taba zai samu. In suka faɗi haka, sai wani yazo ya ce a'a, ai Allah ya kaddara tunda in ciwon zai kama shi zai kama shi, in ba zai kama shi ba zai kama shi, don haka sai ya dafa. Wanda yayi hauka bai ma fahimci kaddara ba, bai fahimci kaddara ba. Shi yasa akwai kaddara kauniya. Kaddara kauniya ita ce yanayi ne yake faruwa, Allah subhanahu wataala yake zartar da wasu abubuwa na al-qada'u wal-qadar fil kaun. Ma'ana Allah ya kaddara, akwai kaddara asliya wacce tuntunin Allah ya yi ta kafin halittar sama da ƙasa. Amma rayuwar mutane kuma da yanayin rayuwa din da guraren da suke rayuwa da sauran abubuwa, Allah subhanahu wataala yana gudanar da su yadda ya ga dama. Don haka sai kaga wani abu ya zama wani abu, dalilin wani abu saboda wasu asbab. Sana akwai kaddara sanawiya, akwai kaddara shekara shekara, shine Lailatul Qadr. Da cewa Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, nan da Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, wata ramadan da aka saukar da alqurani a cikin sa. Sannan nassosin alqurani suka tabbatar da cewa a daren Lailatul Qadr aka saukar da alqurani. To kaga ashe a daren Lailatul Qadr shine a kowace shekara Allah subhanahu wataala yake sake kaddara abubuwan da zai faru a shekaran daga bana a cikin watan wannan watan Ramadan da muke ciki. Ranan da Lailatul Qadr ta faru, Allah zai sake tsara abun da zai gudana a wannan shekaran daga yanzu bana zuwa baɗi. In ka lura akwai wanda tuntunin sun rasu amma bare da su aka yi azumi, akwai wanda sun samu kuɗi bare suna cikin talauci, akwai wanda sun arzikin su yayi baya alhali bare suna cikin wadata mai yawa, akwai wanda suka sauka a mulki bare suna cikin mulki din da kafin bana din nan, akwai wanda su kuma suka hawo mulkin bara ba su akan mulki, akwai wanda suka samu kowa da yanda. Akwai wannan kaddara sanawiya kenan, wacce addu'a yana sanya Allah subhanahu wataala ya rage abunda ya kaddara ta asaliya
قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة إنا da kuma kauniya bala'i da mutane za su samu kansu ko wani yanayi da mutane za su samu kansu ayi ta yin addu'a to wannan addu'an tana rage yanayin ya canja kaga abun ba zai faru ba sai da kaddaran Allah amma in mutane suna addu'a kuma sai Allah ya canja abun wannan shine kaddara kauniya sannan a shekara Allah yana canja abu shine gurgudun addu'a ko gurgudun komawa ga Allah da rike Allah subhanahu wata'ala da mutane za su yi sai Allah ya tsara musu wani abu na dadi a madadin wahala da suke ciki a shekara wata shekara ta wuce da wahala wata shekara kuma ta zo da sauki wannan shine kaddara sanawiya wanda Allah subhanahu wataala yake kaddarawa a daren Lailatul Qadr akwai kuma kaddara yaumiya wato kaddara wacce take faruwa a kowane ini so da Allah subhanahu wataala yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an waɗanda suke sama da ƙasa kullun suna tambayan Allah wannan ya roki Allah kuɗi wancan ya roki Allah gida wancan ya roki Allah jari wancan ya roki Allah ilimi wancan ya roki Allah mulki wancan ya roki Allah kowa da abin da yake roƙon Allah wani yana roƙon Allah aihuwa wani yana roƙon Allah auren makansa wani yana roƙon Allah gurin zama wani yana roƙon Allah abun biyan bashi wani bashi ya tana ke shi wani yana roƙon Allah lafiya wani yana roƙon Allah jinyansa a kawar masa da ita kowa da abin da yake roƙon Allah shine yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an a kowace rana Allah yana cikin aiki babu second ɗaya face Allah yana cikin aiki yana aiki ta ko ta ina to wannan shine kaddara yaumiya zaka ga ka ini kana addu'a ko kuma ka samu wani lokaci ka zauna kana addu'a ya Allah bani lafiya ya Allah bani lafiya an jima kana sai ga Allah ya kawo sauki da wuri amma Allah ne ya kaddara cewa za a sha wannan ciwo ko kuma za a samu jarrabawar rashin lafiya ko kuma mutum kaga yana ta addu'a ya Allah bani kuɗi bani kuɗi ko Allah bani jari ko Allah kiyaye mun kaza sai ga abun ya kamu ya addu'ar ta karbu sannan abun ya gudana yadda mutum ya roka saboda me kaddara ta yau da kullun da Allah yake gudanarwa kai wani sa'i ran da kai addu'a ranan abun yake faruwa zaka iya addu'a da safe kafin yamma Allah ya kuma gudanar da abun da ikon Allah to kaga wannan kaddara ce yaumiya saboda Allah ya tabbatar cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard duk abun da yake cikin sama da ƙasa suna tambayan Allah kullu yawmin a kowane ini dare da rana suna tambayan Allah Allah kuma huwa fi sha'an a kowane ini dare da rana Allah subhanahu wataala yana cikin shugulgula na sha'ani da kuma aiki da kuma biya bayinsa bukata to wannan kaddara yaumiya kenan to Allah subhanahu wataala da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da alqur'ani a dare lailatul qadr wato dare na tabbatar da gurgurje abinda Allah subhanahu wataala ya tsara na shekara sannan akwai abin da Allah subhanahu wataala yake tsarawa na kowace rana sannan kuma yake iya canja shi gurgurdon addu'a ko kuma abin da ya tsara nasa na kansa subhanahu wataala ma'ana abin da muke faɗa shine Allah ya saukar da alqur'ani a wannan dare na lailatul qadr wadda Allah subhanahu wataala yayi ta dare ce ta da Allah subhanahu wataala yake gurgurje dukkan abin da ya kaddara na shekara shekara zuwa shekara Allah subhanahu wataala ya ce wa bayyinatin minal huda ayoyin alqur'ani masu bayyana dukkan hujjoji ne na tabbatar da shari'a don haka alqur'ani dungurungun dinsa gaba ɗaya kawai shari'a ce alqur'ani dungurungun dinsa dalili ne da yake tabbatar da shari'a sannan wal furqan alqur'ani abu ne mai rabe ƙarya da gaskiya haka littafi ne da yake rabe ƙarya da gaskiya kuma littafi ne da yake rabe halal da haram kuma littafi ne da yake rabe mummuna da kyakkyawa haka alqur'ani komai ya faɗa yadda ya kamata sannan sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wani wanda ya halarci wato watan ramadan a cikinku ya ku mutane musulmai bayin Allah mu'minai wanda duk ya halarci wata ramadan a cikinku falyasumhu to ya azuce shi kaga wannan gabar ta soke wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin da muka wuce a ayar da ta gabata shine da Allah subhanahu wataala yace wanda ya ga dama yayi azumi wanda ya ga dama ya huta ranakun da ya ga dama ya huta ranakun da ya ga dama yayi azumi amma ranakun da zai huta abinda kawai ake so yayi shine ya ciyar da miskini ga kowace rana. Wannan hukunci ne wadda muna ta bayani a baya cewa ya faru saboda farko-farkon wajabta azumi da farlanta azumi, saboda mutane ba su saba ba, Allah subhanahu wataala ya yi musu wannan sauki, saboda sauki irin na da kuma rahama irin na addinin musulunci. Daga a yanzu sai wannan gabar aya ta soke abun da ya gabata na wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, duk da cewa ta soke amma ba wai ta soke ma'anansa da kuma hukuncinsa ga waɗanda suka tantanta ba. Ma'ana har yanzu wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin tana aiki ga waɗanda suka tantanta, su ne waɗanda aka yi bayani akan su kamar su dattijai, mazan su da matan su kamar su mata masu juna da mata masu shayarwa. Allah subhanahu wataala ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, wanda duk ya kai rayuwarsa ta kai wata ramadan falyasumhu, to ya azumci wata ramadan ne. Wannan lamul amri ne, falyasumhu wajibi ne kenan ya azumce shi. Shi ne abun nan, idan lamul amri al-amru yaqtadi al-wujub, qa'ida ta usulul fiqh, kamar yadda malaman usulul fiqh suka tafi, shine idan Allah ya ce ikaza ayi kaza, to ya zama wajibi, wajibi ne yin wannan abun. Sai dai illa iza dalla dalilun ala adamil wujub, sai dai in an samu wani dalili da yake nuni zuwa ga cewa umarnin da Allah ya yi nan fa ba yana nufin wajibi bane, a'a yana nufin ayi shi a matsayin sunna ne. Kamar misali, wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, tahajjudi da daddare wannan wanda ya samu iko yayyana da lada mai yawa, ko ayi a cikin jami'i, ko ayi ɗaiɗaiku, ko a gida, ko a masallaci, duk wanda yayi yana da lada mai yawa, amma wanda bai yi ba bashi da laifi, sai dai bai samu garabasa ba, bai samu lada ba, saboda dalilai da suke nuni zuwa ga haka. Duk abin da ya zamanto dalili ya zo ya bayyana cewa umarnin da aka yin ana nufin umarni ne da yake nuna abun sunna ne, ko kuma a'a abun ya dace a yi, ko kuma a'a mustahabbi ne, to shikenan. Amma in ba haka ba, duk wani umarni da yazo daga littafin Allah ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan umarnin kawai yana nufin wajibi ne, sai in dalili ya zo ya nuna cewa ba wajibi bane, a'a ana nufin mandubi ne, ko kuma ma'ana mubah ne, amr ne, umarni ne wanda yake nuni zuwa ga halarci, ko kuma umarni ne wanda yake nuni zuwa ga cewa ana son a yi. Amma anan umarni ne wanda yake nuni zuwa ga wajibi, domin Allah ce faman shahida man din nan kuma tufidul umum, duk wani wanda yake baligi mai hankali lafiyayye rayuwarsa ta kai ga wata ramadan, to kuma sannan babu wani uzuri da zai hana azumi, to falyasumhu, kawai ya azumce shi. Mata in suna cikin rashin tsarki su ba za su yi azumi ba, ga su dai suna da lafiya, suna da balaga, suna da hankali da sauransu, amma in suna wato fiskantan yanayi na rashin tsarki, to kaga ba za su yi azumi ba. Kaga ashe faman shahida minkum shahara, kowaye a cikin ku rayuwarsa ta kai wannan wata din banda wanda Allah ya kebe su, amma dukan man din nan tana nufin kowa da kowa banda wanda Allah ya kebe su, ko dai a ayan baya, ko kuma wanda ma ba a bayyana su, kamar misali mata marasa tsarki waɗanda ba sa yin sallah saboda dalilin rashin tsarki da suke ciki, da kuma mata waɗanda suke suke cikin wannan uzuri. Amma in ba haka ba, falyasumhu, kowa kawai ya azumce shi. Sai Allah ya ce wa man kana maridan, kaga a tambaya ai Allah subhanahu wataala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayan Allah ya yi bayani a baya na shekaran farko, to yanzu sai a wannan lokaci kuma sai Allah yake bayani kawai yanzu kowa ma azumi ya zama wajibi a kansa. Amma don kar a ɗauka man ɗin nan tana nufin da ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, don kar a yi tsammanin cewa wannan man ɗin tana nufin kowaye hatta marar lafiya wadda da Allah ya faɗe shi a baya, don kar a ga kamar ayan ta soke ayan baya, sai Allah ya sake maimaita abun da ya faɗa a ayan da ta gabata din, ya ce wa man kana mariban, amma fa wanda ku ba shi da lafiya, duk da Allah ya faɗe shi a baya, to amma kar wani inda Allah bai maimaita shi a nan ba, to sai mutane sai a fassara da cewa ai Allah ya riga ya soke yanzu kan ko mutum mara lafiya ne ma dole sai ya azumi. Azumi da sallah suna da bambanci. Mara lafiya in dai yana cikin hankalinsa ko baya iya tashi ko baya iya zama, in dai hankalinsa yana jikinsa to sallah wajibi ne akan sa. Zai iya yin sallah a kwance, zai iya yin sallah koda da ƙwayan idonsa ne, ya daga idonsa yayi kabbara yana tsaye idonsa a sama, ya sunkuyo yayi rukuyi, ya sunkuyar da idon yayi sujjada, wannan in sallah ne. Matukar hankalin mutum na jikinsa to zai yi sallah. Amma azumi Allah subhanahu wataala ya daukewa marar lafiya, musamman wanda rashin lafiyarsa ya zamanto zai iya kai shi ga halaka, shi ka an dauke masa dindindin kullum ba zai azumi ba, kamar yadda aka yi bayani a wancan lokaci. To don kar a yi tsammanin cewa wannan aya da Allah ya ce faman shahida minkumu shahra falyasumhu, wanda duk rayuwarsa ta kai ga wannan wata in na Ramadan ya azumce shi, to kaga tunda Allah ya yi bayani a baya a ayat da ta gabata cewa faman kana minkum maridan, wanda bashi da lafiya, aw ala safarin, ko yana halin tafiya, fa iddatun min ayamin ukhar, sai iya shan azumi ya biya a wasu kwanaki. To sai yanzu aka ce faman shahida minkum shahara falyasumhu, duk wani wanda ya rayuwarsa ta kai kawai wata Ramadan to ya azumce shi. Kaga hada wa incan kenan, har da marasa lafiyan kenan waɗanda aka faɗe su a ayat da ta wuce. To amma saboda kar wannan abunan rikitowar ta shigo cikin hankalin mutane, sai Allah ya sake maimaita maganan mara lafiya da matafiyi don a nuna masu har ila yawmil kiyamati dindindin hukuncinsu shine wanda ba shi da lafiya in zai kai shi ga halaka azumi ya sauka a kansa gaba daya. In likitoci suka ce kar mutum ya sauka daga magani, kullum ya rinka shan magani, to wannan azumi ya sauka a kansa, kullum kawai azumi ya zo sai ya ciyarwa, kamar yadda an yi bayani a darussan da suka gabata a baya. Shesa Allah ya maimaita wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, in ba don kar shugulgula ya shiga ko rikitarwa ya shiga hankalin mutane wajen fahimtar alqur'ani ba, da Allah subhanahu wataala bai maimaita ba, da bai maimaita ba kuma da an samu matsala, don dole za a samu sashin malamai su ce to lalle an soke abin da yake na baya ne. To amma sai Allah ya nuna ma cewa ba ya soke maganan marid da maganan musafir ba, amma wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda suke iya rashin yin azumi saboda rashin sabo a shekaran farko, mutum ya yi azumin kwanakin da ya ga dama, ya sha kwanakin da ya ga dama, da an ba da daman haka, to wannan kam yanzu an soke da cewa da Allah ya yi faman shahida minkum shahra falyasumhu, duk wani wanda kawai rayuwarsa ta kai wata Ramadan to ya azumce shi. To sai Allah ya maimaita wa man kana maridan, amma wanda ya kasance ba shi da lafiya, aw ala safarin, ko kuma yana cikin halin tafiya, a bisa bayani da aka yi lokacin da ake bayani a darussan da suka wuce mara abunan matafiyi a yadda zai sha ruwa, fa iddatun min ayamin ukhar, to su kirga wasu kwanaki na daban waje Ramadan sai su biya. Allah ta yuridu Allahu bikumul yusra, Allah subhanahu wa ta'ala fa yana nufin sauki ne da ku, bai ce dole mutum ba shi da lafiya sai yayi azumi ba, bai ce dole mutum ya tsufa ya ce sai yayi azumi ba. Kaga mutum ana ta ja'inja da shi, iyayenmu ai ta ja'inja da su suna ganin ya sai ka je mutum ko dattijo ko mahaifiya tana cewa to ya kowa yana azumi za ta zauna, a'a Allah subhanahu wa ta'ala ne ya baki dama, ai da kin yi ta azumi, kayi ta azumi, to yanzu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo lokacin da ƴaƴanka jikokinka suna azumi, ba sai ka hakura ba, Allah ya baka sauki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu kai ka aje azumi, a baka gaba ko a tsarin gwamnati idan mutum ya kai shekara kaza yana aikin gwamnati aka ce shi kan ya aje aiki ya huta, kuma in ya aje aikin zaka samu ana bashi a gratuity ko ana bashi abuna wani allowance menene sunanta pension da su gratuity, duk ana basu wannan. Kaga ana ba mutum pension idan dan adam ya iya shirya bawa mutum wasu kudi na pension da ake bayarwa, ashe kenan Allah Ar-Rahim shi yafi kowa cancanta subhanahu wa ta'ala, ya fi kowa tausayin bayinsa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa mutum rahama, ka yi shekaru da dama da a baya kana azumi, to yanzu kuma sai ka yi haƙuri, sai kawai yaya da jikoki ko wanda suke da iko in kuma kai kana da iko kawai ka bada umarni a je a sayi abinci a ciyar da miskinai kai kuma ka ci gaba da shan ruwa abinda ake jira kawai shine cikawa da imani a yawaita karatun da alqur'ani sannan a yawaita tasbihi a yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan haka za ta tafiya abune kwanan nan abune akwai akitaginus yake cewa kullun hajiya mahaifiyarsa tana cewa bayan da za a yi ka aifi mai karfi kuma kai karfi ka aifi mai karfi kai karfi ba zai yiwu ba ma'ana duran da aka ce ƴaƴanka sun zama karfafa har su ma sun fara sun aifi ƴaƴa sun zama karfa to kai kuma lokacin bai kamata ka zama kana da karfi ba ya kamata kai kuma ka koma baya in ma kana raye kenan to tunda Allah har ya maka tsawon rayuwa ai sai ka gode wa Allah don haka dattijan mu iyaye sai ayi hakuri kawai a aje azumi insha Allah ta'ala ayi ta fatan alheri ana zaune ana addu'a insha Allah Allah ya kawo mana saukin bala'i da ake ciki da damuwoyin da ake ciki shikenan abin da yake gare ku kenan insha Allah ta'ala a matsayin iyaye da kakanu domin Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku Allah baya nufin mashakka a ce dattijo ya tashi da azumi zuwa azhar an daibe shi sai asibiti kaga ba dai ba dadi ko kuma zuwa azhar an je an nemo wani mai kemi zo ka daura masa drip kaga ba dadi ko kuma zuwa al'asar ana cewa to ina sauran kunun nan a dan bashi me yasa da ka ini kawai kana dan sha dama abun bai kai kawo ba ake sha babu abunan cikin ba abinci ya riga ya nade saboda haka sai ayi hakuri kawai ayi ta mana addu'o'i kowa ya tsufa Allah subhanahu wataala ya bashi tsawon rai cikin bautar Allah wannan ya ci riba Allah subhanahu wataala ya bamu tsawon rai cikin bautar Allah Allah ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku don haka duk abin da yake na sauki Allah ya tanada shi wala yuridu bikumul usra Allah bai nufin tsanani ko wahala ko mashakka ko ya kawo muku damuwa Allah bai nufin wannan Allah subhanahu wataala kullun shirin sauki yake ga bayinsa Allah bai taba shirya bayinsa su sha wahala ba Allah ce walitukmilul iddata sannan in kuka ce kun shiga Ramadan to ku cika wata Ramadan ku cika watan kwana 29 in kuma ba a ga watan Shawwal ba saboda wasu dalilai to ayi azumi 30 shine walitukmilul iddata wannan malamul amri ne walitukmilul iddata ku cika fa ku cika adadin kwanakin wata Ramadan kar ku rage daya ku tabbata cewa kun azumta waɗanda suke sakaci wani sa'i ko su ki daukan azumi ko su dau azumi kafin a dau azumi ko su ki daukan azumi bayan an dau azumi suna iya karewa da wani irin yanayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa azumi shine ranan da mutane suke azumi aka yi ijma'i aka yi ittifaqi aka sanar da ganin wata shine ranan azumi aka yi ijma'i aka yi ittifaqi aka sanar da ganin wata cewa Shawwal ya kama shine ranan aje azumi wani ya ware zaman ta yana azumi a lokacin da wata ila an fita a Ramadan da kuma ana cikin Ramadan yana shan ruwa akwai hatsari a cikin wannan saboda haka addinin musulunci babu ra'ayi a cikin sa addinin musulunci kawai shine me Allah yace me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bisa fahimtar magabata na kwarai ba bisa fahimtar duk wanda ya ga dama ba a'a bisa fahimtar magabata na kwarai wanda duniya tun datin ta shede su da cewa mutane ne masu tsoron Allah kuma sun bar duniya lafiya kalau ba wanda ake cikin kacaniyar duniya har yanzu ba ba a san ta yaya za a kare ba Allah ya kare mu Allah ya kyauta karshen mu daga kullum ya kamata abi abun da magabata suke kai daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da manya-manyan malamai magabata waɗanda suka tsaya akan addinin Allah suka yi wa addinin Allah aiki dare da rana ana fassara alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne bisa fahimtar da suka yi da kuma bisa abun da suka tafi domin babu son rai tattare da su nahsibuhum wala nuzaki ala Allah ahadan babu neman almundahana babu neman ayi da su ko adama da su babu neman asan da su babu neman musgunawa a tattare da su babu neman kaurin suna a gurin su haka suka rayu a duniya kawai tsakanin su da Allah subhanahu wataala ba sa rubuta rubutu sai sun yi sallan nafilfili sun yi istikhara su rubuta hadisi kai ba sa rubuta hadisi a littafi sai sun yi aiki da shi Imam al-Bukhari rahimahullah malamai da suke tarjamarsa wai sun bayyana cewa Imam al-Bukhari bai taba rubuta littafi a littafinsa ba sai ya hadisi guda a littafinsa sai ya yi aiki da shi don haka ba irin yanayi bane wanda za a zo a ga yawa mutane kalmomi duhu mai fadan ma bai yi amfani da kalma uku ba saboda haka ba irin wannan suka rayuwa mutane ne bayin Allah na kwarai na gaskiya mu dai a yanzu kam sai dai Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ba mu daidai ya sa mu zamanto masu fada kuma masu aiki da abin da suke fada Allah ya ba mu ikon aiki don haka Allah subhanahu wataala ce walitukmilul iddata sannan ku cika adadin wata Ramadan ku azumce shi gaba daya ku cika shi kar ku rage ko daya ku yi 29 nan na wata in kuma dalili yayi a zamanto an yi 30 Allah ce walitukabbirullaha ala ma hadakum sannan kuma ku yi kabbarori ku girmama Allah ta hanyar yin kabbarori ala ma hadakum a bisa shiryar wanda ya muku na azumtan wata Ramadan haka malamai suka fassara sashin fassara cewa a bisa shiryar wanda ya muku na azumtan wata Ramadan ko kuma a bisa shiryar wanda ya muku na kyautan saukar muku da Alkur'ani saboda in Allah bai shiryar da mutum ba azumin wata Ramadan din ma ba zai iya yi ba in Allah bai shiryar da mutum ba kullun ya rinka jaye-jaye kenan a ce a dau azumi ya ce ba zai dauka ba wani kaga yayi kwana uku bai dau azumi ba sai ran da ya ga dama wani kaga sai bayan kwana biyar an yi sallan Idi shi lokacin yake azumi wani ga kowa da yanda ya dauka kawai bisa ra'ayi in ka ce masa menene dalilin ka na aya ko hadisi ba zai iya karanta ayar ba balle ya fassara balle hadisi amma dai da ka kawai ya ga dama haka zai tinkari Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ba a masa alkafura ana tsayawa ne a daidaici menene nassi ya faɗa kai kuma in baka yi karatu ba za ka sani ba sai in malamai sun bayyana shi yasa kowane mutum ya zama yana sauraron malamai yana sauraron ilimi yana kuma aiki ba dole kowa sai yayi ilimi ba Allah ya raba baiwarsa ga waɗanda ya ga dama kowa da abin da Allah ya bashi wani zaka ga bashi da ilimin komai na addinin musulunci amma yana aikin da a duniya ba mai yin irin wannan aikin sai irinsa kuma yana aiki ne na ciyar da addinin musulunci gaba ta inda baka tsammani amma ba zai zauna ya karantar ba saboda shi wannan ba aikinsa bane ba shi ma da ilimin ya zauna ya karantar amma yana da wata basira da aiki da hannunsa ko da basirarsa ko da wasu abubuwa ko da jikinsa aikin da mai ilimi ba zai yi ba mai kuɗi ba zai yi ba mai mulki ba zai yi ba amma shi zai yi wannan ba amma san shi ba a cikin jama'a yana nan yana kukurkukur ɗinsa kuma yana ta ciyar da addinin musulunci gaba saboda haka kowa da aikin da Allah ya ɗora masa kowa ya tsaya kawai ya rike nasa in an zo ɓangaren ilimi ka ce kai ba mai ilimi ba ne barwa masu ilimi su yi in an zo ɓangaren masu mulki ka barwa masu mulki su yi aikinka kawai ka yi biyayya cikin abin da babu saɓon Allah in an zo gurin masu kuɗi nan kam sau da yawa mutane dama in an zo gurin masu kuɗi kan ba sa ma sa kansu kuɗi ne kadai ake tsayawa a bashi haƙƙinsa amma in gurin ilimi ne zaka ji kowa yana magana amma in gurin kuɗi ne zaka ji mutum ya ce ni ba ni da kuɗi amma in gurin ilimi ne ba zaka ji a cewa ni ba ni da ilimi ba shi ma yana da bakin magana gurin mulki ma wani sa'i ana ta'addanci kaga ana taiwa mai mulki maganganu a ce yayi kaza saboda haka bai iya mulki ba wani daga ya hau mulki kafin yayi wata daya ake cewa bai iya mulki ba saboda yan na baya gwanin kokowa bai leka ya ga bala'in da yake ciki ba bai ga irin kalubalen da suke cikin mulkin ba aka ya ce wani bai iya mulki ba wani baya kaza wani yana kaza wani kaza wani kaza kullum daga mutum ya shiga za a so mazakin sa wani kuma yana fita da yayi kwana biyu zaka ji suna cewa to ba gwanda wane ba ma to ba gwanda wane ba ma wannan al'adan dan adam ne amma haka kuma ilimi wato bangaren mulki shi ma ana yi wa masu mulki ta'addanci bangaren ilimi ma ana yi wa masu ilimi ta'addanci ayi wa addinin musulunci ta'addanci bisa jahilci da ko kuma bisa rashin sani da kuma ganganci amma bangaren kuɗi ba wanda yake fitowa ya tsaya in aka ce masu kuɗi su zo nan kam duk wani ma mai kuɗi ne ma buya yake balle wanda bashi da kuɗi aka ce masu kuɗi su zo wani ko kallon gurin ba zai ba wuce kawai zai ba ce ba masu kuɗi aka ce su je ba ruwan sa saboda haka shi baya ciki amma in gurin magana ne nan kam yana da magana ba zai ce ba masu ilimi bane ya kamata su yi magana nan kam ba zai faɗa ba amma in gurin kuɗi ne kawai ake saddakar masa saboda shi abu ne na biyar da kai ba abun da za ka yi in akwai akwai in babu babu ilimi ma kuma haka ne in akwai akwai in babu babu amma mutane sun yadda su yi ta'addanci a babin ilimi zaje su yi abin da zasu sayi wutar Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda duk ya fadi abin da ya ga dama bisa ra'ayinsa game da alqur'ani, wallahi tun yana raye ya shirya dungun da zai zauna a wutar jahannama domin dan wuta ne shi. Man qala fil qur'ani bi ra'yihi, da wannan wasu malamai suka ce ba za su taba magana da ra'ayi a cikin qur'ani ba har suka bar duniya, duk da cewa malamai sun kassama ra'ayi zuwa kashi biyu. Akwai ra'ayin da za a iya amfani da shi, yana zaka ga akwai at-tafsir bil ra'yi, ra'ayin da za a iya amfani da shi wajen fassara alqur'ani in bai yi mukhalafa, ma'ana in bai yi karo ya saba da nassosin alqur'ani ko nassosin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko nassosin ijma'i ko wani abu makamantan haka ba. Don haka ashe kenan alqur'ani wato ba a fadar ra'ayi a cikin sa, sai dai a zauna bisa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sahabbai suka rawaito, sannan magabata suka tafi akai. Don haka wajibi ne musan wannan. Allah subhanahu wataala ya ce walitukabbirullaha ala ma hadakum, sannan ku yi kabbarori bisa shiryar wanda ya muku na azumtan wata Ramadan ko kuma riko da alqur'ani da kuka samu dama. Wala'allakum tashkuruna, ko za ku, sannan Allah ya muku wannan ni'ima, ko za ku zama kun gode wa ni'imar Allah. Ana yin azumi sai a gode wa Allah, ko kai azumi kai a kowace rana ka gode wa Allah da ya baka daman kai wannan azumi din, sannan ka gode wa Allah bisa shiryar wanda ya maka kake azumtan wata Ramadan. Wa abuna walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kabbarori, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an rawaito yana cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. An rawaito Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma shi ma riwaya ta zo gare shi yana kabbarori Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Sannan an rawaito Abdullah ibn Abbas, wannan ɗaya daga wannan sashi masu tafsiri sun faɗa karkashin wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Akwai kuma Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Duka wannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin sun ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sun gaya wa al'umma. Don haka wannan shine walitukabbirullaha ala ma hadakum, da an ce an ga wata kawai ake so a fara kabbarori Allahu akbar, Allahu akbar, daga nan har dare yayi, in dai mutum bai yi bacci ba ana so yayi takabbarori ran da aka ce an kare azumi kenan gobe sallah, har aje idi ana yin kabbarori, sannan in aka yi sallan idi daga an yadda sallah shikenan kabbarori, ko kuma daga liman ya iso shikenan kabbarori sun kare sai a tashi a tsaye da sallah. Allah subhanahu wataala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayina suka tambaye ka game da ni, fa inni qarib, to ka gaya musu ni kusa nake, ina nan kusa ba nesa nake ba. Ujibu da'wata da'i idza da'an, ina kuma amsa addu'ar mai addu'a, ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni. Amma kawai abun da nake so da su inji Allah subhanahu wataala, falyastajibu li, su su amsa mu kiran da na musu, shine kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta, riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da riko da addini sau da kafa. Falyastajibu li, su amsa mu, waliyu'minu bi, su yi imani da ni, haƙiƙanin imani, su sallama komai ga Allah, su yi me da al'amarin su gaba ɗaya ga Allah. Waliyu'minu bi, su yi imani da ni, la'allahu yarshuduna, hakan zai sa su samu anusar da su, su samu nusuwa, ma'ana nusanta zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare su. Wannan aya saukanta malamai sun yi bayani cewa ta sauko ne lokacin da wasu suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aina rabbuna, a qaribun fa nunajihi, an ba'idun fa nunajihi, ina yaya matsayin Allah yake ne ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shin Allah a kusa yake ne in za mu yi addu'a, fa nunajihi, sai mu faɗa koda a sirrance ko a ɓoye, an ba'idun koko Allah a nesa yake ne sanunadihi in mun tashi mun rinka daga murya muna kururuwa muna kiran sa don ya ji kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komai sai Allah ya tsoko da wannan aya Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya musu fa inni qarib to ni ina nan kusa wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya kewaye komai don haka Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa ya kewaye komai ko yaushe kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko jangadi bai zuwa kusa da Allah balle ma bacci saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni ashe kenan duk lokacin da mutum yayi addu'a Allah yana karban addu'ar sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbul mulihin fa'alihu Allah yana son masu naci da addu'a kuna ce da addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yawa daga cikin mutane mu a yau bamu ma san Allah ba balle mu koma gare shi komawa na gaskiya wasu suna mu'amalantan Allah tamkare da suke mu'amalantan abokanansu wani zai iya bugawa abokinsa waya ya ce ba ni kaza wani zai iya kiran abokinsa yana cikin gudu ya ce kaza to wani sai haka muke mu'amalantan Allah kawai in mutum yana cikin tafiya yayin abun nan in ya gana addu'a sai ya daga Allah ba muka ga shikenan ya wuce wani kuma idan yayi abun nan ya koya idan da sallah rabi waya rabi tunani ana yana jira yana sauri ya je buga waya ya ji wayansa tana motsi ko tana ƙara ma a cikin masallaci wani kan sannan kuma yana ga yawa Allah ya Allah ba ni kaza ba kaza shikenan kawai ya fita da sauri Allah subhanahu wataala ba abun wasa bane yanzu ko wani mai mulki ne in zaka tambaye shi haka kake yi akwai guraren masu mulki manyan masu mulki idan za a shiga wayar kama karbanta za a yi kafin ka yi ta gurin su saboda ba a amince da ka shiga da waya ba to Allah subhanahu wataala ne zaka zo rabi waya kana daga sannan firfirfir ka fita da wani ina masallaci ne sai ka zo ya daga ina masallaci ne ko kuma tun yana cikin masallacin a zaune wai fa ya idar da sallah ne yana istighfari astaghfirullah astaghfirullah sai aka bugo masa waya kuma sai ya daga ya kawo magana da wanda ya bugo waya ina masallaci da Allah ina masallaci wani shirme ne idan zaka gana da Allah ka tabbata Allah ne zaka gana da shi malamai magabata irin su Mujahid Ibn Jabr idan ya shiga masallaci da la'asar musamman irin ranar juma'a in ya zauna yana roƙon Allah ya Allah ya Allah ya Allah baya fita masallaci sai bayan sallar isha kawai yana ga yawa Allah damuwa duniya ya ajiye ta a bayan baya haka ake addu'a ko da baka yi tsawon lokaci irin wannan ba ka tanadi lokaci ko da minti 20 ne ka zauna ake kawai banda Allah ba abin da kake ga yawa ko mace ce a ɗakin ta ki zauna ake da ki rinka gayawa Allah cewa ya Allah kaza ya Allah amma ina ba a zama ayi addu'a sai dai a zauna ayi surutu sai dai a zauna ayi hayaniya sai dai a zauna ayi surutu sai cin nama sai guluma sai ƙarya sai annamimanci sai hasada kawai abin da ya mamaye zukatan mutane kenan hasada annamimanci guluma ƙarya shikenan a ci naman wancan a ci naman wancan wani ma naman sa idan aka ci bala'in da ake shiga sai Allah ne ya sani sai zaka ga wani jarin sa ya samu matsala bai san me ya faru ba wallahi naman wani ya ci domin Allah ne ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda ya taba waliyina wallahi nayi masa shiri ya fito ya dauko makaman sa ya zo ya yaki da ni sai zaka ga wani yana cin naman wani kaje kai gulma wani kawai ka fito kana dariya daga nan kawai jarinka sai baya ka rasa ina ne ko ina ake wa'azi kaje ka tura takarda wai a ce ku addu'a jarinku yana baya jarinka yana baya baka daina cin nama ba sai ina jarinka zai gaba ka taba wani bawan Allah in mutum ya taba bawan Allah Allah ne ke tsaya wannan musamman ma mutum ya ce to Allah ya isa wani ya ce kaza akai na ƙarya yake Allah ya isa ya Allah saka mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ka zalunce shi yace ya Allah saka mu take Allah yake ga yawa mala'ika ce ku sheda masa kuma ku sheda wallahi sai na saka masa koda ba yanzu ba la ansurannaka walau ba'dahi to amma mutane ba su damu da wannan ba sai ga ayi wannan ayi ƙarya can ayi annabimanci can aya da wancan maimakon addu'a a cikin bala'i ma mutane suna nan suna ci gaba da abin da bai kamata ba don haka ujibu da'watad da'i idza da'a Allah yana karban addu'an mai addu'a idan ya kira shi amma a wani guri Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi insha'a yawa in Allah ya ga dama ne yake karban addu'an bai idan Allah ya ga dama zaka kira shi ka kira shi sai baka wani abu daban wannan abun da ka roƙan ba shine alkhairi gare ka ba a gurin sa domin Allah shi ya sani saboda haka ujibu da'wata da'i idza da'an sal yastajibu li suma fa su amsa mu ba wai kawai mu shi haramu mu shiga mu ɗebi abun da muka ga dama wani wanda ya samu dama ya shiga gwamnati ya ɗebi dukiyar talakawa wanda ya samu dama yi kaza aka raba da shi ya ɗiba ko aka sashi a kwamiti nan ma a kwashe duk irin waɗannan abubuwan kuma sannan mu ce za mu roƙi Allah a'a mu yi taka tsantsan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban وليؤمنوا بكم ايماني ده الله حقيقه ايماني na gaskiya musan cewa komai yana hannun Allah rayuwar mu gaba ɗayan ta hannun Allah take la'allahum yarshuduna ko mutane za su samu su amsar da su zuwa ga gaskiya Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam Allah ya ba mu sa'a Allah ya dauke mana bala'in da muke ciki damuwoyi da suke damu bayin Allah Allah yayi musu Allah yayi mana baki da Allah ya shiryar da mu Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ya samu da su muna daga cikin wanda Allah ya yanta wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kurakuranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya azurta mu ya azurta su riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam shugabanninmu Allah ya musu jagoranci da abin da zai zama alkhairi gare mu duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wadanda suke kokarin recording wannan abubuwa suke yada shi zuwa gurare daban-daban watakila ya amfane mu watakila ya zama amfani ga sauran wasu mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya hada mu da su cikin lada wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk